biyo bayan zafafa hare-hare ne da wasu 'yan bindiga suka kaddamar a ƙauyukan da ke karamar hukumar alkaleri cikin satin da ya gabata. Hakan ya sa haɗakar rundunar jami'an tsaro kaddamar da yaƙar 'yan bindigar a Moboyesu, inda suka yi nasarar hallaka 'yan bindigar da masu satar mutane don karɓar kuɗin fansa guda 12 a wani shiri mai suna sharar daji. A tattaunawa da kakakin rundunar 'yan sanda, Superintendent Ahmed Wakili Tawayar Taho ya yi bayani dangane da nasarar da haɗakar jami'an tsaron suka samu.
Ranar Ahadi da dare kamar ƙarfe 2 na dare akwai joint operation ne between the Nigerian military artillery brigade da rundunar 'yan sanda da GSS.
Wato haɗaka ne na dukkan jami'an tsaro.
Dama akwai ƙorarrafe da suke fito mana daga wayannan ƙauyuka kamar Masar da Ikwana da dajin Madan da yake a Kaleri. Na samu ƙorarrafe a kan wannan nasu garkuwa da mutane mabandin na dama. Naturally akwai Outflow wanda joint operation da ake a garin Plateau, wanda akwai wani gari ƙauye da ake kira Tsoho Company. To a gurin su daga nan wannan wajajen yana da boda da Taraba da Plateau da Gombe ta Bauchi. To suka ƙara suka garzayo wannan ariyan suke garkuwa da mutane, kuma suke ma mutanen mazaunan wannan yankin farka. Da samun wannan ƙorafin shi ne muka dama akwai joint operation namu na haɗaka na gabaɗaya security operators da muka fita wannan operation wanda muka mamaki ƙarshe kamar sharar daji.
Haka ne.
Wallahi ba mu sa a wannan tsibirin nasu kamar camp ne da muke kiran shi wajaje guda hudu shi ne wanda na yi mention din gari gwana da kuma dajin mutum da suke wannan giriyar. Daga a wannan daren da muka fita wannan operation da runduna suka fita wannan operation din, daga ganin runduna suka fito wannan operation din suka buɗe mana mutum. Wannan ya baka da mu ba su kasa a gudu ba. Ya amfani da sirirun fire power improviser da mutum 12 a cikin wai alhinsu waɗanda sun gudu cikin ƙauyuka da cikin daji wanda sun samu rauni na bullet wound. Suna kira da jama'a da su samu da ido su ƙara sa ido sosai wanda a samu ɗaiɗaikunsu wanda sun mutu a cikin daji ko kuma wanda sun ƙara sun garzayo asibitika wanda suke kusa saboda su yi jinyar rauni da suka samu. Mutane kar su yi tsorata, kar su yi ƙasa a gwiwa, su yi ƙoƙari su garzaya ofishin any of the security operative wanda yake wannan area din su kama da ƙorafi insha Allah kuma za mu yi abin.
Kaman wannan 'yan fashin nan da kuma garkuwa da mutane guda nawa kuka iya halaka su ko iya an kama wasu jama'a wasu ko makamai da kuka samu?
Wakil ɗin din su wanda mai suna madakin Masar shi da mutum 11 a cikin su aka yi neutralizer. Da ya samu bindigogi kira yake fitisarwa a wajajen su da kuma mashinan suka fito suka yi amfani da shi wajen wannan operation.
Abdulrahman Muhammad, Amurka daga Bauchi a Najeriya.